the transboundary and transnational nature of mankind Christ.
Babban Hassan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Awal Gambo ke jawabi a wani taron inganta tsaro a ruwa da sojojin ruwan Najeriya da na kasar Ghana suka gudanar a nan Abuja yayin da babban Hassan hafsoshin mayakan ruwan Ghana Rear Admiral Isa Adam Yakubu ya kawo ziyarar aiki Najeriya Admiral Awal Gambo yace gabar tekun Gini a halin yanzu na ƙara fuskantar kalubalen tsaro sakamakon karancin sojin ruwa da za su iya tsada wannan shiga da hakan ya farfado da aika-aika irin na yan fashin teku garkuwa da mutane a cikin ruwa da ma kai hare-hare ga muradan tattalin arziki da ma jiragen ruwan babban Hausan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya yace wannan taro zai samar da haɗin kai da samar da tsaro irin na bai daya a cikin ruwa kamar yadda tsarin yarjejeniyar Yaounde na shekara ta 2013 ya cimma don kare hada-hadar tattalin arziki a wannan shiya. Tun da farko cikin nasa jawabin babban Hafsan hafsoshin sojojin ruwan kasar Ghana Rear Admiral Isa Adam Yakubu ya ce shugaban kasar ta Ghana Nana Akufo-Addo ya umarce su da su gana da rundunar mayakan ruwan Najeriya don samu hanyar bai daya na tunkarar kalubalen tsaro da ke kara mamaye gabar tekun Gini bisa la'akari da karfin sojojin ruwan Najeriya. Ghana na fatar Najeriya za ta samar da mafita don Najeriya babbar yaya ce kuma an san za ta iya domin in ka tsare gidanka alhalin gidan makocinka na cin wuta to kai ma baka tsira ba.
More capacity than when you secure your waters, your neighbors have to fight. You are not safe.
Masu shari kan al'amuran ruwa irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na cewar wannan ganawar ya zo daidai lokacin da ya dace.
Kasancewar Najeriya ƙasa ce babba a Afirka ta Yamma tana da ƙarfin sojoji fiye da waɗannan ƙasashe da suke cikin wannan yanki ko na sama ne ko na ruwa ne ko na ƙasa. Saboda haka Najeriya tana da sojoji ruwa masu ƙarfin gaske wadda ba za ka iya kwatanta su da ta Ghana ba. Ghana ƙaramar ƙasa ce idan ka haɗa ta da Najeriya. Idan sun zo sun buƙaci wani haɗin kai ba zai iya zuwa da mamaki ba kasancewar su ƙasa wadda ƙarfinta bai kai na sojojin ruwan Najeriya ba. Haɗin kai da suka buƙata zo su da sojojin ruwan Najeriya abu ne mai kyau wanda kuma zai taimaka ko da ba komai kowane bangare zai iya samun moriyar wannan haɗin kan. Domin saboda aka ce hannu biyu ya fi hannu ɗaya, saboda haka wannan zuwa da yi abu ne na haɗin kai wanda kuma zai haifi ɗami ido wanda kuma yana da kyau zai kawo ƙasashen biyu duka ci gaba a wajen yaƙi da ta'addanci da waɗansu muggan aiki da ake aikata su a kawo.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.